Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lafiya da wannan maritan Litinin 30 ga watan Mayu. Mallam Usman kuma ranar hutu ana, amma kaga mu ga mu muna wurin
aiki. Eh, hutun ranar ƴan mazan jiya. To kin zama ƴan mazan yau ko kuma
kenan. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com. Ko kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa. Anya mai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Usman Ahmad Kabara
tare da Halima Jumrau.
Masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa, yau kuma muhawarar da Madina Dauda ta jagoranta da abokan tattaunawarta wato Zainab Ahmad Maska da Fatima Isa da kuma Husaina Muhammad sun duba maganar girmama juna a zamantakewar aure, mutunta juna da baiwa juna daraja. Aka san yadda abubuwan da ke faruwa a halin yanzu, musamman ma daga wajen wasu mazaje masu halin karfa-karfa waɗanda ba sa shawara da matansu, kuma ba su ma ke san abin da ake nufi da lafazi tattausa ba.
Yadda kake son ranka da rayuwarka da jin dadin rayuwarka, haka ita ma take so.
Kuma ko yaro ne kake so ya girmama ka da daraja ka, dole ne kai ma ka girmama shi da daraja shi to an extent.
Idan ta kasance tana karkashin ka, dole ne ka mutunta ta, ka daraja ta.
Ya kamata malamai su dinga ja musu kunne, su nuna musu ga yanda Annabi ya zauna da iyalin shi. To su waye su da za su ce ba za su yi ba?
Wai shin yaya aka yi ne wasu ke daukan matan su kamar bayi? Daga mazan ne ko daga matan? Ya aka yi ne wasu basu san darajar matansu ba? Daurowa ta yi ko kuwa daga tarbiya ne?
An yi bringing din mu up, ba mu san darajar matan da muke tare da su ba. Mata are just kamar bayin mu ne, haka Hausa community muka dauka, which is very very sad. The educated ones and the uneducated ones, so when it comes to adulthood, caring and love and affection and why duk mun haɗe mun zama na ɗaya, because we don't treat our women right.
Muna tafar da duk waɗannan bayanai a cikin shirin yau da gobe shirin matasa, har ma da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook. Ku biyo mu, ku kuma kasance tare da mu.
To Usman, a shahin namu na Facebook mun rubuta cewa galibi akan danganta kwaɗayin abin duniya da talauci, duk da cewa akwai matalautan da ke kare mutuncinsu da martabarsu. Sai kuma muka yi tambayar cewa a ganinku talauci ne ke sa kwaɗayin abin duniya ko kuwa rashin tarbiyya? Ga amsoshin wasu daga cikinku.
Sakon farko daga Abuba mai gora gashuwa ya ce, to yau da gobe a gaskiya talauci ba abin da baya haifarwa. Idan muka dubi tasirin talauci ga wanda Allah ya dorawa, za mu ce yana sa kuɗi, domin talauci shi yake sa kuɗin abin hannun masu kuɗi da san duniya ga wanda Allah ya bashi abin duniyar. Sai kaga ka haifi mutum, amma idan akwai talauci ba abin da ba zai maka ba saboda abin duniya. Saboda haka muna neman Allah ya mana tsari da talauci kamar yadda Annabin tsira ya nema.
To amin. Yau da gobe ni dai nahi ganin cewa rashin wadata zuci ne ke sanya irin wannan ɗabi'a, domin zaka ga cewa wani yana da rihin asiri daidai gwargwado, amma ko talaka bai kai shi kuɗin abin duniya ba. Sako daga Yahaya Magaji Hammadu.
Sai Hassan Alhaji Garba ya ce, talauci ne yake kawo kuɗin abin duniya. Yarinya ce abbanta ba shi da kuɗi, amma ba za ta sa kayan 1000 ba sai na 10,000, takalmi sai na 6,000, kuma ubanta yana fama da buhun masara. Wata ran ya kayar da buhun, wata rana ya kade shi, wata rana kuma su yi zubar gado.
Lallai wannan yana sauraron Shakka Biru.
Yawwa, ya jiyo malam kenan.
Ya ji malam. Gaskiya VOA yanayin mutane ne daban-daban. Akwai talakan da yake kare mutane mutuncin shi baya kwadayi a gurin kowa sai Allah. Akwai wanda ya kamata shi ma ya taimaka ma. Wani amma sai ka ganshi ya hitalakan kwadayin tsiya da rashin tawakkali da Allah. Sako daga Umar Sule da Magaram.
Sai Ismail Ahmad Yalwa Unguru yace gaskiya ni a nawar ayin duka biyu ne domin talauci yana iya jawo kwadayi kuma rashin tarbiya ma yana iya jawo haka.
Duka biyu na iya kai mutum ga yin kwadayi. Kwana-kwanan nan wani ba shi da abinci a gidansa sai ya tafi wurin injin nika ya taras da nikan wani sai ya dauka kurum zuwa gida. Da mai nikan ya zo bai ga nikan shi ba sai ya tambaya. Sai aka gane wanda ya zo ya dauki nikan sai suka nihi gidan shi. Da suka isa gidan mutumin sai suka taras da ƴaƴan shi na cin garin danye domin yunwa. Sai mai nikan da ya ga abun mamaki da tausayi ya tafi kasuwa siyo musu kayan da za su yi dahuwa da shi. Ya ba su kuma ya bar musu garin ga baki daya. Sako daga Ayuba Cool Life Gain Yashim.
To sai kuma Sadi Energy Tandar Potoscom yace yau da gobe talauci da rashin tarbiya duk kowanne na sa kudin abin duniya amma galibi dai talauci ne idan mutum yana fama da talauci to wallahi akan neman abin duniya zai iya aikata komai lamarin sai addu'a idan ka duba zaka ga duk yawancin masu bin yan siyasa masu fadanci duk talauci ne ke haddasa hakan Allah ka azurta mu arziki mai amfani amin
A gaskiya mai kudayen abun duniya ne amma talauci san baya sa kudayen abun duniya a gaskiya rashin tarbiya ne dan wani ko talauci zai kashe shi ba ruwansa da abun wani sako daga Sani Muhammad Chindo
Sai kuma Lawal Sani yace yau da gobe a gani na rashin tawakkali da godiyar Allah shi yake sa wasu kudayen abin duniya
Haba yau da gobe talauci ba abinda bai sawa har hauka yana sawa ko sata sai dai mu ce Allah ya kare mu da talauci dan ko annabawa sun roki maganin talauci ya Allah ka kare mu da mugun tsoho talauci dan ba abinda bai sawa sai dai mu yi addu'a Allah ya mana katangar ƙarhe da shi dan ko annabawa sun roki tsari da shi balle mu sako daga Yahuza sahabi dan daidai kan ba
kin san masu magana sukan ce talauci sarkin karfi duk karfin ka in kuka kokawa sai haka da kai
to Allah ya raba mu
amin amin Junaidu Ahmadu Dore ce hakika sam talauci bai da alaka da kudayi kawai mutuwar zuciya ce da ta yi wa al'umma katutu na rashin tashi tsaye wajen neman na kansu a ƙarshe sai kaga sun buge da kudayin na wani
jahilci ne yake sa haka saboda in ka duba Najeriya masu kudi ne amma suna da kudayin tara abun duniya sako daga Muktar Muhammad Ahmad
Safwan Adam yace a gani na rashin tarbiya ne domin yaro ko daga gidan dangwata ya fito in har ba shi da tarbiya to tabbas maganar kudayi sai a hada masa da addu'a
to yau da gobe Hausawa suna cewa kai tarbiyar ƴaƴanka tun ba su girma ba amma ka bar ƴaƴa ba tarbiya daga baya za su kawo maka abun kunya mu kula da yara mu yi wa ƴaƴanmu tarbiya tun ba su girma ba sako daga Umar Alhaji Zanna
to sai kuma sakon ƙarshe daga Dauda Muhammad yace rashin tarbiya ne domin har yanzu akwai talakawa waɗanda a guraben ayyukan su suna da damar yin sata amma ba su yi ba duk da cewa abin da suke samu baya isar su yin bukatun su baki daya akwai wanda yake aiki baya karban na goro kuma baya satar kuɗi ko kayan office akwai talakan da baya almundahana a cikin kasuwancin sa To masu saurare ga zauren matasa ga kuma Madina Dauda da abokan tattaunawar ta Zainab Ahmad Maska da Fatima Isa da Husaina Muhammad yau sun duba maganar girmama juna a zamantakewar aure mutunta juna da baiwa juna daraja amma Madina Dauda ta fara ne da tambayar kan halin da wasu maza na karfa-karfa suke yi hatta a wajen sadar aure
akwai wasu bayanai da aka yi a game da ire-iren wannan halaye na mazan mu na su kawai a lokacin da duk yake bukatar matarsa shikenan ko ta so ko ta ki lokaci ne kawai da za ta saurare shi ana mishi fasara da fyaɗe so da yawa mun sha jin wannan kuna ganin haka ne
eh za iya kiran shi fyaɗe din saboda kin ga lokaci a lokacin da namiji zai nemi matan shi ta ki ya nemi sa karfin tsiya yana iya zamana bayan ya gama din ya jiji mata rauni sannan psychologically ma abun zai dinga affecting ɗinta zata zo ta shiga tsoron shi zata zo ta shiga tsoron shi duk sanda zata ganshi gaban ta zai shiga faduwa ko duk sanda wani abu zai shiga tsakanin ta da shi ko da bibita ta karfin tsiya ba zaki ga ta kyamata na kyamatan abun ga kuma tsoro da zai shige ta ga kuma
maimakon
soyayya yawa da jin maimakon ta ji dadi kuma ta so shi sai zama tana tsoron shi kuma ta zama tana ma kyaman shi daga baya ta zama ta fara kin shi
to wannan yana shafin aure
gaskiya yana shafan aure sosai yana shafan aure kamar yadda idan ta ganshi zata tsorata an ta ganshi da razana da dai sauransu wannan zai iya haddasa kiyayya a tsakaninta da shi hakan zai sa ta ji bata son shi ko kuma ta ji dai ya fita a ra'ayinta dai da dai sauransu zai iya shafan aure sosai ma kuwa har ma ta kai ga arabu ko kuma ta kai ga wani mugun abu
to wace hanya za a bi kike gani Fatima wajen shawo kan irin wannan matsalar
to a gaskiya dai ni shawara ta ta farko shine namiji idan zaka aure mace a farko ka tabbata wannan fa abokiyar rayuwa ce za mu rayu tare za mu shawara tare za mu kashe tare za mu binne tare haka ya kamata ya zama to idan ka dauki wannan aniya tun farko to komai zai zo da sauki amma mutun dama a ranka wannan ai ita kawai in kawo mata cefa ne ne kawai ta haifa ta yi wannan to ka dauko babban matsala dan kuwa ba za ka daraja ta ba diye da kai saboda niyyar ka dama ba dan ku kashe ku binne bane ita ai bata san komai ba to in ka dauko wannan aniyar na kar ba za ka yi shawara da ita ba ita dai kawai bata san komai ba a bata ci ne da sha sai ta haifi yara ta yi wannan shikenan ta kula da su to dama ka dauko wutan kashe gidanka amma muddin ka sawa ranka idan ma yarinya ce mai yuwa ko ba mai zurfin ilimi ba ko kuma ba mai yawan shekaru ba a hankali idan kana shawara da ita kuna wannan sai kaga ka sa mata hankali a jikinta tana ta zama ga ta mace ce karama amma mai manyanci wato ma'ana idan ta yi magana kaman wata mai shekaru da yawa saboda tana tarayya da kai kana sa ta a hanya kana kuna shawarwari tare ta samu idea daga gurinka ta samu abubuwa ta karu da kai amma muddin ka ce a wannan to ita din ma karan kanta ba za ta san me take yi ba ita dai kawai ta mai da kanta baiwa kawai idan ka zo ga abin da kake so yara ga abin da kake so ita ta gama shikenan duk abin da ya same ka a waje sai dai ta ji a bakin jama'a kawai an ce ai gurin aiki ko kuma wajen sana'a kaza ya samu jinki a wani ya ban taba ji ba sai a bakin wani to ke ina ranki kina da hanka to duk wannan bai dashi ba dan shi zai kawo mutuwan aure kuma mata da yawa muna samun irin waɗannan matsaloli
Zainab menene daraja mace
daraja mace ni ana fahimtan shine ka san ciwonta ka san cinta ka san shanta ka san matsalolinta sannan ka san abinda take so ka san abinda ba ta so sannan akan dai maganar yin shawara da mace din nan da yana da amfani yanzu misali in kika yawancin kotuna in kika je misalin kotunan da suke arewa mu in kika je duk yawancin cases din da ake akan mata da miji ne mata da miji ne wani kije abin dariya wani kije abin takaici kin gane wani ma abun ma bai ma kamata ma a zo ma nan gurara ana buɗa shi ba duk irin wayannan rashin zama a fahimci junan shi yake ka kawo irin wannan abun a lokacin da namiji zai zauna matan shi ita ce sirrin shi ita ma matan shi din ita ce shine sirrin ta su kashe su rufe kamar yadda Fatima ta faɗa a tsakanin su ba ma sai wani ya ji su ba ko ƴan uwansu ko iyayen su ma ba sai sun ji ba dan ina kike za a ce ma in mace tana yawan daukan maganar mijinta tana kai ma iyayen mijinta sai a zo su suna kiyayyen shi a zuciyar su ke ita matan mata ma manta ma an yi wannan tashi hankali su suna kallon shi da irin wannan abu duk irin wayannan abu duk fara dinga samun su ba in za su samu fahimta a tsakanin su shi da ita kuma ko yaro ne kake so ya girmama ka ya daraja ka dole ne kai ma ka girmama shi ka daraja shi to an instant ba wai zaka ce wai dan shi yana ƙasa da kai ba zaka yi mishi zaka debo duwani bola kaga dama ka jirkice akan shi sannan malamai ma suna da rawan da za su iya taka muhimmiyar rawa akan wannan matsala ya kamata mazan nan a dinga musu wa'azi akwai littafai da dama da aka yi su akan yanda annabin ya yi zamantakewa da matan shi ina ga babu dan adam inda ya kai shi daraja ga baki ɗaya duniyar nan to ko shi ma bai tsaya bai kalli mace a abun banza ba balantana su da ba komai ba ya kamata malamai su dinga ja musu kunne su dinga ka karanto musu wannan littafin su nuna musu ga yanda annabi ya zauna da iyalin shi ma da yake yafi kowa daraja a duniya balantana su shi ma ya zauna lafiya da matansu ya daraja su kuma ya dauke su da muhimmanci to su waye su da za su ce ba za su yi ba ya kamata wannan wa'azin bayan sallar isha'i ko bayan sallar maghrib da ake yi kafin sallar isha'i wa'azuzzuka da ake yi na tafsir na azumi ya kamata gaskiya malamai su waye mazajen mu kai daki gan wannan namijin ma matan shi fata fafi shi ilimin addini amma girman kai ba ya taba barin shi ya yadda ya zauna ya koya daga gurinta ba saboda yana gani ita ba mutum bace ba ita ba mutum bace ba amma kullun tana dafa maka abinci kana ci ba mutum din nan ba fa tana nan tana tsaftace maka inda zaka kwanta ba mutum din nan ba tana nan tana haihuwan yayanka
a ba mutun din nan ba to me ya ka dauki ita baka dauke ta mutu ba ya ka dauki ƴaƴanta ta haifa maka saboda ai ba nata bane ita kadai kuma ba yawancin tarbiyyan yaran nan yana a wurin su to ya za ya wanda ba mutun ba yayi maka abin da ya kamata kin gane irin abin ai
Husaina shawarar ki ga maza da farko kin ga ba sa saka wa matansu mara su yi abubuwan da ya dace da su a matsayin mata kin ga dai ba su son a ji muryoyin matansu ba kuma za su saurari matan ba to ke kina zaune ne kawai ba a yadda ke ki hulɗa ma da ƴan uwanki mata ba ba za a saurare ki ba ba za a yi hira da ke ba kawai kina zaune a matsayin hoto a ɗakin miji kin zauna kawai ke dai ki ƴaƴan nan ki mai wanki ki mai guga ki mai abinci ya ci amma duk da haka bai ganin ki a matsayin mutum ba ki isa ba to wace shawara zaki ba irin waɗannan mazan
wannan ba karamin tauye haƙƙi akai wa mata a gurin nan ba mace dai dama tunda kafin ka auro ta kasan cewa ba wai a titi ka ganta kawai ka dauko ta ka kawo ta gida kwatsam ba ko kuma a jikin itace ta fito ko kuma a'a ita ba rai ne da ita a jikin ta kaman yadda kai kake jin rai da kuma jini yana gudu a jikin ka ba yadda kake son ranka da rayuwarka da jin dadin rayuwarka haka ita ma take so idan ta kasance tana karkashin ka dole ne ka mutunta ta ka daraja ta ko dan saboda ma ta ji dadin cewa ashe fa zaka rike amana lokacin da kaje ka nemo ta da dai sauransu maza da yawa sun sha wahala kafin suka samu matan nan suka kawo su cikin gida amma da zaran sun kawo su cikin gida wasu sai su dinga nuna halaye na daban-daban wanda ita macen bata taba tunanin cewa zai iya yi mata irin wannan halin ba amma kuma za su zo suna canza halaye ɗabi'u kala-kala wanda kuma hakan ba daidai bane ya kamata maza a cikin ransu su san cewa amana ce Allah ya ba su kuma komin daren dadewa wannan amanan sai Allah ya tambaye su ya suka rike yana da kyau su san cewa za su mutu su koma ga Allah kuma Allah sai ya musu hukunci akan yadda suka zauna da matan su dan haka yana da kyau kamar yadda ƴar uwata Zainab ta ce akwai littattafai da yawa da ya kamata su karanta su bi su ga amma ba karanta littafi ba akwai malamai da suke wa'azi a sa a waya a sa a radio a zauna a kalla a TV a ji yadda ya kamata a kula da mace a kuma rike mutuncin mace a san mutuncin ta tunda mahaifiyar ka ma mace ce ya kamata ka daraja wanda take karkashin ka tunda a matsayin ta na uwar ƴaƴanka matsayin ta na mace
to anan muka kawo ƙarshen wannan darasi na batun tattaunawa a gida tsakanin mata da mijinta mun yi ittifaki cewa ana tauye wa mace haƙƙi a ɗakin ta saboda haka malamai ƙalubale gare ku ya kamata a yanzu ku riƙa kira ne a gidajen rediyoyi da dukkan wani kafa da kuka samu na bayyana wa maza yadda za su zauna da matansu kamar yadda mai tsira da amincin Allah manzo mafificin halitta a duniya ya zauna da matansa malamai dai ku miƙe ku jawabi wa mazaje ƴan uwanku a zamantakewa yadda ya kamata saboda mu samu ragowar mace-macen aure ni Madina Dauda da na jara gamar wannan shiri nake cewa mu kasance lafiya a madadin Zainab Ahmed Maska da Husaina Muhammad da Fatima Isa
a gaida Madina Dauda da tawagarta to yau ma muna tare da Abdulkadir Kabir matashin nan dan shekaru 27 wanda kuma shekarar shi ɗaya kenan da armi ya ci gaba da amsa tambayoyin Jamila Kabiru Fage a tattaunawar da suka yi akan yadda zamantakewa ma'aurata take a ƙarshen tattaunawar Jamila Kabiru Fage ta yi tambaya cewa ta wace hanya miji ko mata ko jama'a ko addini za su haɗu a yi gyara ga wasu abubuwan da ba sa tahiya daidai a zamantakewar ma'aurata a wannan zamani Abdulkadir Kabir ya amsa kamar haka
well na farko a addinance gaskiya ba abin da na tsanin gani kamar a ce an yi saki and an bar matan haka kawai unfortunately muna boosting mu musulmai ne amma a lokacin annabi idan ka saki matarka sai za ka kula da ita sai za ka kula da ƴaƴanta amma anan muna boosting mu musulmai ne amma mutum kawai in ya tashi yau ya saki mata shikenan ba ruwan shi da me ya faru da ita ba ruwan shi da halin da ta shiga kawai ta ji ya kamata a ce addinance mun zauna an yi bringing back wannan old ways din I think saboda yanzu akwai issue na zero accountability idan miji ya saki mata shi yasa ake sakin readily amma in da za a ce yau ka saki mata rabin salary ɗinka ya je gurin ta kuma sai ka fita ka bar mata gidanka you pay alimony you pay child support I think mutane will go out of their way to make things work than kawai daga any little problem ko kuma kaji ka gaji da mata kawai ka sake ta saki yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya bari but it is disliked so ya kamata a ce wannan matsalar aure sakin ya kamata a ce issue na zero accountability akan mazan in dai ba an yi saki based on matar ce is at fault ba an yi saki based on namiji ne kawai ya deciding ya sake ta aka je gaban alƙali ba shi da wata hujja mai kyau da ya sake ta he can back it up to zai fita yabon mata gidansa zai kuma in salarin sa ya fito zai raba biyu ya bata rabi kuma an tana da ai ya raba 3/4 ya dauki 1/4 ya bata 3/4 I think idan za a yi wa mazan mu haka because when it comes to issue din saki gaskiya I feel mazan mu ne at fault because unfortunately an yi bringing them up bamu san darajar matan da nake tare da su ba mata are just kamar bayin mu ne haka Hausa community muka dauka which is very very sad the educated ones and the uneducated ones so when it comes to adulthood the caring and love and affection and why duk mun hadu mun amana bugun kadan ya mun hadu mun zamana dai because we don't treat our women right when it comes to the community kuma ya kamata a ce an samu an hada guidance and counseling kamar yanda kika ce but in a way that community is at there to be a certain couple da suke din al'umma an san su these are two married people that suna zaman lafiya ba a taba jin kansu ba and sune poster couple for a good and healthy marriage to yanzu da zamani ya abin nan akwai za a iya radio show za a iya workshops za a kira irin waɗannan couples din and see I listen problems na aure ko kuma matasa za su yi aure I refer din su to them uje su muku nasiha this is how auren su work this is how auren su does not work and when it comes to mata there is one thing da yanzu da matasa mata ya fara zama very very big problem is a zamanin yanzu gaskiya mutuncin namiji is not piety din shi is not good nature din shi is not the one nan humanitarian work he does a community it's not abun nan kawai da ni kazo dan yau sabon saurayi yazo wajen yarinya tana koma cikin gida ba za a tambaye ta daga ina yazo ba za a tambaye ta da me suka abun nan a da wata irin mota tana fadan wata kwarwayen mota za a ce to ki daina daukan wayar amma idan yazo da wata katotuwar Benz ce ko abun nan washe gari za a ce mishi ya shigo it's rampant it's people are all guilty of it maybe saboda society din mu ne ya zamana muna cikin hardships ko muna cikin abin nan an bawa kuɗi precedence over everything else so although I know it's difficult actually I'm not saying mata ta aure talaka but wanda yake da dan karamin abu yawanci iyayen mu lokacin da suka aure iyayen mu maza they had little to nothing or just managing to get by but it was with the support of iyayen mu mata that made iyayen mu maza what they are today duk wani namiji that is da yake wani high position da yake wani abun nan a kasar nan is because of good work of his wife she made him what he is amma ba ita bace his mother made him what he is so ya kamata a ce at least in mutum na da dan abin shi yana dan rike kanshi kada a duba mai a hannun shi a duba mai quality da wani irin zaman lafiya za a yi especially wajen iyaye mata saboda issues yanzu mostly auren dole da ake iyaye mata ne suke saka sai a ce sai dai ki aure mai kuɗi ai wannan ba shi da komai ne zai mu so wasu auren jari suke wa yayansu when it comes to mu maza gaskiya I think the biggest problem lies with us kamar yanda na faɗa ba mu san darajar mata ba mata su ne abokan zaman mu mata su ne masu ɗebe mana kewa mata su ne komai to us dan kamar wani popular mawaki da ya waka ya ce komai na mata ne an samu a dinga ba su to in ma mutum zai duba duk rayuwarsa the reason he gets up in the morning he zai yi wanka ya fesa turare to lugota abin nan subconsciously kana yi da mata ne in duk duniya maza ne shekara ɗaya ma ba kai wanka ba nobody cares but komai da kake yi is to get a living partner. Ka samu macen da that is worth ka aura ka zauna da ita. Ma ka aura, to it's to be a good ambassador to your wife. Then if you go out, you look good, you dress good, it reflects good on your wife. Idan ba kai ba, it reflects poorly on her. So our problem is ya kamata mu rinka girmama matan, because ba ma yi. We shouldn't take them for granted. We shouldn't treat them like they are part, just a piece of furniture ko abun nan that kawai sai bukatar mu yazo zamani. No, we should actually learn to treat them like human beings. Mu zauna da su, mu hira da su, we care for them. Wani lokacin kamar zamani, we try to get interested in what they are interested in. Idan matanka za ta zauna ta kalli India, even in baka so ka zauna ka kalla da ita. It means that you appreciate her, you respect her, and you take key matters. Idan za ta abun nan, in kana da idea na business, in kana da hali, support her, never put her down. But kamar yanda na ce, gaskiya mazan mu ba mu san darajar matan mu ba. And shi yasa za ka ga mutum ya aure wata ɗaya, wata biyu, ko shekara ɗaya, shekara biyu, daga abu kaɗan abu bai kai ya kawo mutu daman fa ya fara gajiya, to kenan sai ki tafi gidan. So gaskiya that is the main abin nan, abin da ya fi komai mahimmanci kenan. Maza gaba ɗaya mu san darajar matan mu.
Ina ga su kuma matan, ya kake ganin cewa matan zamani yanzu suke wajen daraja nu ko kuma nuna daraja ga mazajen su?
Eto gaskiya this is a troubling issue, saboda matan zamani yawancin su suma gaskiya ba respecting mazan suke ba. There are a lot of factors that the suke kawo haka, mainly because sun taso tun gida sun ga yaya iyayensu mata suke wa iyayensu maza. Sai ka ga mace yarinya ta taso in ka ga tun tana yar ƙarama, watakila shekara 7, shekara 10, in ka ga yanda za ta yi wa namiji magana without respect, without abunna. And mu yanzu matasa, abin da nake ɗauka, duk macen da ba ta ganin girman namiji, ‘yar bariki ce, maybe she has slept with 100 men, shi yasa ba ta ganin girmansu. And the moment ka ga irin haka, to it's a red flag. Wannan ba ta ganin girman maza, she talks to maza anyhow, ba ta ganin girman mutane, to me yasa za ka kawo wannan gidanka? Kuma it's not like necessary za a ce ‘yar bariki, but it's a psychological thing. Matan an yi bringing ɗinsu up, that namiji ba ɗan goyo ba ne. In kika ce za ki bi namiji, to za ki mai da namiji uba, to za ki mutu maraya. All these things iyaye mata ne suke inculcating a cikin ƙwaƙwalwar yaransu. In ba iyaye mata ba, dan ƙawaye. In ba ƙawaye ba, dan akwai irin aunties ɗin wanda watakila sun kai shekara 60-50 ba su yi aure ba, and they are bitter because of it. So for one reason or the other, auntie misery loves company. So su ma za su yi ƙoƙari inculcating ai namiji ba abin nan ba ne. Ko kuma irin wa'annan tsofaffin, maybe an yi aure ya mutu, and they are bitter about it, ko kuma experiences ɗin su sun zama jaded towards maza. So duk wa'annan they factor into a young girl who is impressionable. So ita ma za ta building wannan impression ɗin that maza are not worthy. Although I'm not defending maza, mu ma muna da matsala, mu kamar yadda ba ma ganin girman matan, but two wrongs cannot make a right. So usually quite a lot of factors, some of which are ba subject matter din da nake discussing bane, but a lot of things sun mai da mata gaskiya somewhat hostile towards maza. Kawai idan ka zo wata ma, duk kudin ka, duk arzikin ka, duk abin nan, will never respect you. And once there is no respect, ba love. And once there is no love, then sai ka tambayi kanka me kuke yi tare. I think this is something that is very, very troubling. Saboda matsala ne babba, dan a ce an zauna ba a ganin girman juna, ba a respecting juna, to kuma me ake tare kenan? I think in aka kai wannan position, then there is no other option but to arrange.
Usman kaji
matasa wai tuturuti kenan
eh kaji Hausan matasa
ana
hada da turanci
eh wai Hausa Bahaushe ce in Gausa
to ma saurare iyakacin shirin kenan da fasan wato da fatan kaji ni ma na ce da fasan da fatan kun ji dadin shirin kuma kun karu da darussan da ke ciki sai kuma gobe da izinin Allah yanzu a madadin
Usman Ahmad Kabara
da Julie Redgration wadda ta hada mana sauti da engineer mu Mr. Greg Burns Halima Jumar ke sallama da ku huta lafiya
Yeah.